rayuwa abin mamaki idan kana da kuɗi za ka ga mutane yin kaman tururu amma da zaran ya kare za ka ga duk sun watse
Money, the root of all evil. That's the evil that is good for all people. Ko wannan ne masababa, even the cripple. Idan kana da shi, you become choice of the people. Shi ake kiransa wai ma ai paper mai daraja. It has more value in ta shiga hannun teenager. Lokacin babes duk za su karba hannunka. And elders no go talk ko ka ga isa da hagunka. To, ne masa babu daɗi? Sai an same shi ne ake sayin sabon yadi galami tana can tana ta zuga ladi wai kar ta nemi gayen da bashi da ko na kati shi ake kira da naira dollar pound the Mercedes wata rana na san ne dole zan sayi Mercedes and baba just in case you don't know what the name is and verse 6 and money is the reason why I sang this money 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 kudi 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 idan kana da shi baba kowa zai yabe ka amma idan ta kare kowa fa zai addabe ka money 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 kudi 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 idan kana da shi baba kowa zai yabe ka amma idan ta kare kowa fa zai addabe ka idan kana da shi har makiyanka za su soka amma idan ta kare masu son ka za su kika kowa a ko ina fa baba yana neman ta to dan me in an same ta kuma sai a kashe ta akan ta ake barin gari ai a tafi nisa ba hakuri neman ta ko da rai za a rasa to me za a fasa neman dala ba wasa idan akwai abun fada ƙarya ne mu mun rasa akan ta zaka ga mai gida ai yana ta tagumi dalibi in bashi da shi kuma yana tunani is the reason ake zuwa strikes ai na malamai that the pay is low where my boss da kudin mai yana sayan komai har ma yes yi kanshi akan shi zaka ga mutane ai suna cin bashi wasu na aiki kuma dan su samu albashi wurin neman sa ko na fadi ni kan zana tashi money 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 kudi 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 idan kana da shi baba kowa zai yabe ka amma idan ta kare kowa fa zai addabe ka money 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 kudi 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 idan kana da shi baba kowa zai yabe ka amma idan ta kare kowa fa zai addabe ka
baba ka gane ko kakka damu eh za su ware saboda ba kudi amma slowly but surely gome ka kakka damu za mu samu kudin nan kuma za su bi mu ko ba sa su duk da ma dai sun ba mu bashi amma ina fiye zai lokaci ne da mu ma za mu tashi
ba 6 Baba, I'm gonna put him in a level soon and then I'm gonna say moves him, I'm gonna turn off. Yeah, that's true. Bro, go on, it's a rancor. Did you say what's in the name? What's Coca-Cola? Yeah, I'm gonna turn on shiny.
Money, 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 money. Goody, 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 goody. Idan kana da shi baba kowa zai yabe ka amma idan ta kare kowa fa zai addabe ka money 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 kudi 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 idan kana da shi baba kowa zai yabe ka amma idan ta kare kowa fa zai addabe ka
Six the morning is the reason why I sang this.